ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله wa kullu dalalatin fin nar bayan haka ayan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a cikin wannan magire mai tarin albarka a cikin wannan anguwa ta mutazariya a cikin wannan masallaci mai albarka masjidus siddiq domin ci gaba da karatun littafinmu al-usul thalatha wanda malam muhammad bin abdul wahhab ya wallafa Allah ubangiji ya ji kammalan da rahama wannan idan ban manta ba shine darasin mu na 24 a cikin wannan littafi mai albarka a yau muna 10 ga watan sha'ban ranar lahadi wanda ya daidai ga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1446 wanda ya daidai ga tara ga watan bi miladiyya Isa dan Maryam alayhi salam shekara ta 2025 muna cikin bayani inda malam yake yi mana bayanin wasu abubuwa wanda suna daga cikin musulunci abu na farko malam yake ce mana shine ma'rifatu dinil islam bil adilla shine bawa ya san addinin musulunci muka ce addinin musulunci shine mi kauya huwal istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyad lahu bi ta'a addinin musulunci shine bawa ya mi kauyan shi ga Allah madaukakin sarki bawa yayi da'a akan abunda Allah madaukakin sarki ya umarce shi da shi da abunda Allah madaukakin sarki ya hane shi da shi musulunci kamar yadda muka yi bayani shine bawa ya bauta ma Allah shi kadai ba tare da yayi shirka ba ba tare da ya daura layu ba ba tare da yayi girka ba ba tare da ya shi wajen ɗan bori ba ba tare da yayi canfi ba ba tare da ya zanki rantsuwa ba da wani abu wanda ba Allah ba idan mutum yayi haka to wannan musulunci ya shiga a ran shi kenan bayan musulunci ya shiga a ran mutum shine malam yake ce mana abu na biyu shine imani shi ko imani wasu abubuwa ne guda shidda kamar yadda muka yi bayani a baya abu na ƙarshe inda za mu tashi da shi shine malam yake ce mana wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi shine bawa ya yi imani da kaddara al khairin ta da kuma sharrin ta anan da malam yake ce mana wa tu'mina bil qadar bawa ya yi imani da kaddarar da Allah madaukakin sarki ya sharafce shi da ita sawa'an wannan kaddarar ta alkhairi ce ko ko ta sharri ce malam yake cewa wa dalilul qadar dalili ne mana bayani akan kaddara shine fadar Allah madaukakin sarki qauluhu ta'ala inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar lalle Allah madaukakin sarki yace dukkanin komai mun halicce shi tare da kaddara abunda ake ce ma alqadar shine abunda Allah madaukakin sarki ya hukunta alqadar ana karanta shi ne bi fathid dal bawa zai ce alqadar ba zai ce alqadar ba alqadar ana nufi da shi al-imanu bil qudrati aslun azimun al-imanu bil qadar yin imani da kaddara aslun azimun min usulil iman asli ne wanda yana da girma a cikin musulunci والقدر ما لا يأتي القدر هو تقدير الله تعالى لكل شيء شيني أبونا الله مدوك كن سركي يقدر ندكنا واسأبوا ندكنا أبوا لمكي غني الدنيا وهو يتضمن علم الله تعالى به وانا يتطر سنة الله ندك أبونا يكي فاروا أتكن دورا الدنيا وكتابته له في اللوح المحفوظ haka Allah madaukakin sarki ya rubuta duk wani abu da zai faru a wannan duniya gabawa ne zai faru koko ga yanayin canjin yanayi ne Allah madaukakin sarki ya rubuta wannan abu wa mashi'atuhu bi qawlihi haka duk abin da zai faru sai idan Allah madaukakin sarki ya so sannan kadai wannan abin zai samu. Allah madaukakin sarki kamun wannan aya wanda malam ya kawo wanda yake cewa inna kullu shay'in khalaqnahu biqadar, idan ka koma inda malam ya dauko wannan aya zaka samu cewa Allah na cewa innal mujrimina fi dalalin wa su'ur, lalle su wa'anda suka kangare suna cikin bata wa su'ur haka kuma suna cikin azaba mai radadi. Innal mujrimina fi dalalin wa su'ur, malaman tafsiri suka ce wannan maganar da Allah madaukakin sarki yayi akwai abun lura guda hudu a cikin ta. Allah yake cewa innal mujrimina fi dalalin wa su'ur, lalle wa'anda suka kafirce ma Allah madaukakin sarki wa'anda suka kangare suna cikin bata wa su'ur haka kuma suna cikin dimuwa ta azaba. Allah ya ce yawma yus'abuna fil nari ala wujuhihim duqu massa saqa, ranar da Allah madaukakin sarki zai sa a kife su ana jan su a huskokin su. Allah madaukakin sarki yana ce musu zuqu massa saqa, ku dandani azaba ta wutar saqar. Malaman tafsiri suka ce karkashin wannan ayoyin innal mujrimina fi dalalin wa su'ur yawma yus'abuna fil nari ala wujuhihim duqu massa saqa, Allah ya ce inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, lalle mu dukkanin gomi Allah ya ce mun halicce shi ne da qaddar. Wannan ayoyi guda uku malaman tafsiri suka ce akwai abubuwa guda hudu da bawa zai lura a ciki. Abu na farko shine hadisin da al-Imam Muslim ya fitar daga Abu Huraira, wanda Abu Huraira ya rawaito yadda Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa kan jaa mushriku quraishun yukhasimuna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil qadar, wasu mushrikan quraishawa sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna masu jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sha'anin qaddar. Fa nazalat yawma yus'abuna fil nari ala wujuhihim duqu massa saqar inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, sai wannan ayat ta sabka Allah madaukakin sarki yace ranar da za a kife wa'anda su kangare ma ayoyin Allah wa'anda ba su yarda da kaddara ba ana jan su a huskokin su, mala'iku suna ce musu zuqu massa saqa, ku dandana wuta mai radadi wutar jahannama. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, lalle mu dukkanin komai mun halicce shi ne da kaddara. Wannan hadisi al-Imam Tirmidhi shine ya fitar da wannan hadisi, al-Imam Muslim ya fitar da asar daga Tawus yake cewa adraktu nasan, yake cewa na tarbi wa'ansu mutane min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, da daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulun suna cewa kullu shay'in biqadar, komi Allah madaukakin sarki ya halicce shi ne da kaddara wa shi da ikon shi da kuma sanin shi cewa wannan abin zai faru. Haka al-Imam Muslim ya kara fitar da wannan asar yake cewa sanatu Abdullah ibn Umar yaqul, yake cewa naji Abdullah ibn Umar inda Allah ta tabbata a gare shi yana cewa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu shay'in biqadar hatta al-ajz wal kays, manzon Allah yana cewa komi Allah madaukakin sarki ya halicce shi ne da kaddara hatta al-ajz hakka sawar da mutun zai yi akan yin wasu abubuwa, wal kais haka kuma kokarin da mutun zai yi a wajen tashi ko wajen fafutuka ya nemi wani abu, dukkanin Allah madaukakin sarki ya rige ya halicci wannan ne da kaddara wa shi. Allah madaukakin sarki yake cewa zuqu massa saqa, ku dandani azaba mai radadi ga wa'anda ba su yi imani da kaddarar Allah madaukakin sarki ba. Abu na biyu da malaman tafsiri suka ce wanda bawa zai koya a cikin wannan aya, akwai malaman da suka karanta inna kullu shay'in khalaqnahu biqadar, lalle mu dukkanin komai in ji Allah mun halicce shi ne da kaddara. Wasu malaman kuma suna ganin cewa mutum zai karanta shi ne bi dam, mutum zai ce inna kullu shay'in khalaqnahu biqadar, haka aka rawaito daga wasu malaman karatu, malaman qira'a su wasu suna karanta da inna kullu shay'in khalaqnahu biqadar, amma idan dai ana so ma'anar ta cika kamar yadda Allah madaukakin sarki yake nufi to mutum zai karanta ne da riwayar farko inna kullu shay'in, lalle mu dukkanin komai khalaqnahu biqadar, Allah madaukakin sarki yace mun halicce shi da kaddara.
abuna uku wanda wa'annan ayoyin guda uku za su koya mana inji malaman tafsiri shine cewa wannan mutum yayi imani da kaddara shine abinda ahlus sunna wal jamaa suka yi imani da kanshi shine bawa kudurta cewa ai kullu shay'in bi qadar komi Allah madaukakin sarki ya halice shi ne da kaddara ai alima maqadiraha wa ahwalaha wa azmanaha qabla ijariha Allah madaukakin sarki ya kaddara wannan abu sannan ya san wannan abu a wata sifa ce zai kasancewa wa azmanaha haka kuma Allah madaukakin sarki ya san lokacin da abubuwan da su faru qabla ijariha kamun ma a samar da abin Allah madaukakin sarki ya gama kaddara yaya abin zai kasance a wace sifa ne abin zai kasance wa azmanaha sannan a wani lokaci ne abin zai samu a karkashin haka Allah madaukakin sarki sai ya samar da abin summa aujadaha minha summa aujada minha ma sabaqa fi ilmihi sannan Allah madaukakin sarki ya samar da abin bayan ilimin Allah madaukakin sarki ya rige ya gama gaba da cewa Allah ya san abin zai faru Allah ya kaddara ta yadda abin zai kasancewa a karkashin haka malamai suka ce babu wani abin da zai faru a doran kasa sawa'an a cikin kasa ne ko ku a sama ne illa wa huwa sadirun an ilmihi ta'ala wa qudratihi wa iradatihi duna khalqihi sai Allah madaukakin sarki duk abin da zai faru abin nan a sama ne zai faru a ƙasa ne zai faru Allah madaukakin sarki ya rige ya gama kaddara wannan abin ya gama sanin ta yaya ne zai kasancewa sannan abin kuma ba zai faru ba sannan abin ba zai faru ba sai idan Allah madaukakin sarki ne ya rige ya kaddara cewa ga lokacin da abin zai faru koko ga lokacin da abin zai samu shine malaman tafsiri suke cewa la kama qalatil qadariya ba kamar ya'an wa'anda bus yarda da kaddara ba suke cewa saboda akwai wa'ansu wa'anda suna ikirarin cewa su musulmai ne amma busu yi imani da kaddara ba busu yi imani da abin da Allah madaukakin sarki ba ya kaddara ma bayun shi cewa zai faru kuma Allah madaukakin sarki ya san wani lokaci ne abin zai faru malam yake cewa malaman tafsiri suke cewa in ba ya bar shi wannan abu dukkanin abun da yake faruwa a doran ƙasa yana faruwa ne da sanin Allah madaukakin sarki tsarki ya tabbata ga Allah madaukakin sarki cewa babu wani abun da zai faru sai Allah madaukakin sarki ba ce yana da ilimi ba yana da masaniya akan wannan abun da zai faru wannan kuma akwai dalili daga alqur'ani mai girma akwai dalili daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai nuna cewa duk abin da zai faru a doran ƙasa a sama ne a sarari ne a ina ne zai faru Allah madaukakin sarki ya gama sanin wannan abun sannan Allah madaukakin sarki ya gama kaddara ina ne wannan abun zai faru ba kamar yanda wa'anda ba su yi imani da kaddara ba suke cewa akwai wa'ansu mutane da suke cewa al'amalu min anna al'amala ilaina wal ajala bi yad ghayrina wanda ba su imani da kaddara ba suna cewa mu ne zamu aiki amma sakamakon aikin kuma koko kaddarawan aikin yana ga wani ne kamar wanda ba su imani da kaddara ba suna ganin su da su yi aiki amma sakamakon aikin kuma koko kaddara kuma tana hannun wani wanda shine Allah madaukakin sarki ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira Allah madaukakin sarki ya daukaka ga abun da suke shingina ma Allah zance marar gaskiya Abu Zarr yarda Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa qadima wafdu najran yake cewa wasu mutane yan garin Najran sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qadima wafdu Najran ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wasu mutane wa'anda ba su yi imani da kaddara ba a cikin mutanen Najran suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faqalu sai suka ce al'amalu ilaina wal ajalu bi yadi ghairina, suka ce yanzu mu ne za mu yi aiki amma sakamakon aikin koko kaddara kuma tana hannun wani wanda ba mu ba wanda shine Allah madaukakin sarki kai tsaye. Fa nazalat hazihi al'aya, sai Allah madaukakin sarki ya sabkar da wannan aya, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, lalle mu dukkanin komi inji Allah madaukakin sarki mun halicce shi ne da kaddara. Wa'annan mutanen fa qalu, sai suka ƙara cewa ya Muhammad, suka ce ya kai Muhammad, yuktabu alaina adh-dhanb wa yuktabu alaina adh-dhanb wa yu'adhdhabu bina, yace ta suka ce ta kaka za mu yarda da kaddara bayan cewa Allah madaukakin sarki shine ya rubuta mana wannan zunubin kuma shine zai yi mana azaba da wannan zunubin. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qal, manzo Allah yake ce musu, antum khusama'ullahi yawmal qiyama, kuni wa anda za ku yi jayayya da Allah madaukakin sarki a ranar tashin alkiyama, ma'ana ku ne mutanen da za ku dibi Allah ranar tashin alkiyama ku ce Allah madaukakin sarki bai yi adalci ba akan cewa ya kaddara muku shiga wuta koko ya kaddara muku aiki kuma idan buku yi wannan aikin ba zai rubuta muku zunubi a kalkashin shi kuma ya sanya ku wuta. Abu na hudu wanda bawa zai lura da shi a cikin wa'annan ayoyi guda uku da zamu fada shine riwayan da al-Imam Muslim ya fitar da ita, riwayan da al-Imam Muslim ya fitar da ita daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daga Jabir dan Abdullah yarda Allah ta kara tabbata a gare shi, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wasu mutane qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna majusa hadhihi al-umma, majusawa daga cikin wa'annan al'ummai, ja'u ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wanda ba su yi imani ba masu ƙaryata kaddara sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba sahabban shi labari hadisin Jabir bin Abdullah, yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi, manzon Allah yake cewa inna majusa hazihi al-umma, manzon Allah ya ce majusawan wa'annan al'ummai, al-mukaththibuna bi aqdarillah, wa'anda ba su yi imani ba suke ƙaryata kaddarar Allah madaukakin sarki wanda ya kaddara gabawa da abin da zai faru a sararin duniya ko da abin da zai faru a sararin sama. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in maridu fala ta'uduhu, manzo Allah ya ce duk mutanen da suke ƙaryata kaddara idan suka yi rishin lahiya manzo Allah ya ce kada ku kai musu ziyara, wa in matu fala tashhaduhum, manzo Allah ya ce duk mutumin da yace shi bai rada kaddara ba idan ya mutu idan ya rasu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana aje jana'idar shi, wa illa qitumuhum fala tusallimu alaihim, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da ya gigi ya furta cewa shi bai rada kaddara ba, manzo Allah ya ce wannan mutumin idan kun hadu da shi kada kuma ya sallama. Wannan hadisi Ibn Majah shine ya fitar da wannan hadisin, haka Ibn Abbas da Jabir suna fada daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah yana cewa sinfani min ummati laysa lahum fil islam nasib, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa'ansu mutane guda biyu ba su da rabo a cikin musulunci, ahlul ijra'i wal qadar, sune wa'anda suke ganin ahlul irja, sune al murji'a, wasu mutane ne wanda su suna ganin babu zancen a ce wani kafiri ne saboda ya aikata wani zinubi, ba su ganin cewa ko kana musulmi suna ganin cewa sabo kana iya kai ta sabanka, suna ganin ko da mutum yana musulmi babu wani aiki da zai yi a ce ya kafirta, suna ganin cewa wanda ya kafirta ma ba ya da laifi saboda Allah madaukakin sarki shine ya kaddara mushi ya kafirci, haka wanda yayi na musulmi ya saba ma Allah suna ganin cewa ba ya da laifi saboda ba da san ran shi yayi ba Allah madaukakin sarki shine ya kaddara mushi cewa yayi wannan saban. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kaso nabi wanda ba su da rabo a cikin musulunci sune mutanen da ba su yarda da kaddara ba, ba su yarda da abin da Allah madaukakin sarki ba ya kaddara musu na rayuwa. Akwai hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin Sa'id ibn Maisara an Anas yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-qadariyya alladhina yaquluna al-khayra wash-sharra bi aydina, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutane ɗan qadiriyya sune wa'anda suke cewa da alkhairi da sharri duka yana hannunmu. Manzo Allah yake cewa laisa lahum fi shafa'ati nasibun. Manzo Allah yake cewa duk mutumin da bai yi imani da kaddara ba yake cewa ranar tashin alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba za su samu ceto na ba wala ana minhum wala hum minni. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda bai yarda da kaddara ba manzo Allah yake cewa ni bana tare da su haka su ma ba su tare da ni. Al-Imam Muslim ya fitar da asar daga Ibn Umar yake cewa tabarra'a minhum. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk mutanen da bai yi imani da kaddara ba ba su tare da shi shi ma ba ya tare da su. Ibn Umar yake cewa tabarra'a minhum manzo Allah ya barranta daga gare su wala yatabarra'u illa min kafirin. Manzo Allah shi kuma da kaji manzo Allah yayi barranta daga mutum yace babu shi babu ni to wannan yana nuna ma cewa wannan mutumin kafiri ne. Al-Imam Muslim yake cewa summa akkada hadha biqawlihi. Imam Muslim hayyau ya ƙara ƙarfafa guwa a wannan magana ta Ibn Umar yake cewa wallazi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar abinda Abdullah dan Umar yake rantsuwa akan shi law anna li ahadihim misla uhdi zahaban duk mutumin da bai rada kaddara ba da a ce yana da dukiya dukiya ta zinari wanda girman wannan dukiya ya kai girman dutsen Uhud sai ya doki wannan dukiya fa anfaqahu ya doki wannan dukiya ya bada ma qabila Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Allah madaukakin sarki ba zai karbi tarin aikin shi ba. Allah madaukakin sarki ba zai karbi sadakar shi ba koda a ce zinari ne gare shi ya kai girman Uhud ya bada domin a yi ma addinin Allah hidima. Allah ba zai karbi wannan aikin ba har sai mutun yayi imani da kaddara sai mutun yayi imani da cewa Allah madaukakin sarki duk abin da zai faru da wanda ka sani da wanda baka sani ba Allah ya kaddara shi. Allah ya san a ina ne zai faru sannan Allah ya san a wani gari ne kuma a wani lokaci ne kuma a wace kamanceceniya ne wannan abin zai faru. Al-Imam Muslim yake cewa wa hadha mithlu qawlihi ta'ala fil munafiqin wannan kamar fadar Allah ne madaukakin sarki a cikin munafikai wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum. Allah yake cewa babu abin da ya hana Allah madaukakin sarki ya amsa ma munafikai sadakan su da abin da suke badawa illa annahum kafaru billah kawai saboda cewa su sun kafirce ma Allah wa bi rasulihi sun kafirce ma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na gaskiya wala yu'tuna salata illa wa hum kusala ba za su taba zuwa su yi sallah ba sai dai suna masu kasala wala yunfiquna illa wa hum karihun haka ba za su ciyar da dukiyoyinsu ba sai suna masu kyamar ciyar da dukiyarsu a daukaka hanyar Allah. A kalkashin haka akwai mutane wanda muna rayuwa da su a wannan garin kuma akwai su duk wani gari wanda ke akwai musulmai suna tunanin cewa su sun yi imani amma ba su yi imani da kaddara ba suna ganin duk abin da bawa zai yi to bai da laihi a ciki Allah ne ya kaddara mushi cewa yayi wannan abin ko kai yayi wannan abin. Wannan yana nuna mana cewa Allah madaukakin sarki ya ba bawa zabi kamar yadda za mu gani a nan gaba amma abubuwan da suke faruwa a doran ƙasa na canjin yanayi na sanyi na zahi na ayi zahi ko ayi sanyi ko ayi damuna ko ayi dari ko ayi zahi wannan duka abu ne wanda Allah madaukakin sarki ya rige ya tsara yadda zai faru amma duk aikin da yake da alaka da ibada to Allah madaukakin sarki ya ba bawa zabi kamar yadda za mu zo mu karanta a baya. Abu Huraira yake cewa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-imanu bil qadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa imani da kaddara yuzhibul ham yana tahamma mutun da bakin cikin shi wal huzn da damuwar shi idan dai bawa yayi imani da kaddara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan imanin nashi da kaddara zai tahamma shi da duk wata damuwar shi da wani kuncin shi da wani bakin cikin shi na abin da bai samu ba koko na abin da an samu amma ya kubuce. Idan bawa yayi imani da kaddara to zai samu salama a zuciyar shi zai yarda cewa Allah madaukakin sarki shine ya kaddara mishi wannan abu. A imani da kaddara wanda malami mana bayani a cikin wannan littafin dole sai bawa ya yarda da wasu abubuwa guda hudu shine yake nuna cewa kai imani da kaddara. Abu na farko shine al-imanu bi ilmi Allah ta'ala al-azali bi kulli shay shine dole sai bawa yayi imani da ilimin Allah wanda yake da dadde ne a bisa kan komi. Dole sai bawa ya yarda cewa duk abin da zai faru a doran ƙasa, sawa'an a sama ne, a ƙasa ne, a cikin ƙasa ne, a cikin ruwa ne, dole sai bawa ya yarda cewa Allah madaukakin sarki yana da ilimi kamun wannan abin ya faru. Misali idan ruwa ne, sai bawa ya yi imani da cewa kamun su sabka, Allah madaukakin sarki yana da ilimi akan sabkar su. Idan hadari ne, idan sanyi ne, sai bawa ya yarda cewa Allah madaukakin sarki yana da ilimi, da daddan ilimi kamun wannan abin ya faru. Kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa inna kullu shay'in inna Allaha bi kulli shay'in alim. Allah madaukakin sarki a dukkanin abubuwan da suke faruwa a duniya alimun, masani ne akan wannan abin da zai faru kamun ya faru. Abu na biyu, dole sai bawa ya yarda cewa duk abin da yake faruwa a sama ko a ƙasa, a sarari ne ko a cikin ruwa, sai bawa ya yarda cewa Allah ya rubuta wannan abin a cikin wani littafi da ake cewa Allahul Mahfuz. Sai ka yarda da cewa duk abin da yake faruwa Allah madaukakin sarki ya rige ya gama rubuta wannan abin a cikin littafin shi. Malamai suka ce wal kitabatu min adillatil ilm, rubutu kau yana daga cikin dalilin da yake nuna ma cewa akwai ilimi. Duk mutumin da kaga yana rubuta abu, misali dan kasuwa ne, dan boko ne, duk wanda kaga duk abin da zai sai ya rubuta, wannan rubutun da yake yana nuna maka cewa yana da ilimi. Saboda wanda bai da ilimi ba zai taba iya rubuta wani abu ba, sai kawai in wahayi ne Allah madaukakin sarki yayi mishi. Kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Allah madaukakin sarki shine yake da mabudin gaibu, babu wanda ya san wannan mabudin na gaibu sai shi kadai. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, Allah madaukakin sarki ya san abin da yake faruwa a cikin sararin duniya. Wal bahr, haka Allah madaukakin sarki ya san abin da yake faruwa a cikin ruwa ko a cikin teku. Allah yake cewa ma tasfutu min waraqatin, wata ganye ta wata itaciya ba za ta taba faduwa ba illa ya'lamuha, babu kunyar wani abu da zai fado, kunyar bedi ne ko wani abu na itace. Allah madaukakin sarki yace duk abin da zai fado Allah yana da ilimi da shi. Wala habbatin fi zulmatil ard, Allah madaukakin sarki yace koda kwayar wani abu ce, ko gero ne, ko dawa, duk kankantarta idan dai tana a cikin ƙasa, tana cikin duhun dare. Wala ratbin, Allah yace koda abin nan busasshe ne. Wala ratbin, koda danye ne. Wala yabisin, koda busasshe ne. Allah madaukakin sarki yace illa fi kitabin mubin, dukkanin wa'annan abubuwan, abin da yake faruwa a sama da abin da yake faruwa a cikin ruwa, da wata itaciya da za ta fado daga sama, da wata kwaya gero da za a tattake a cikin duhun dare, wannan abin busasshe ne ko danye ne? Allah madaukakin sarki yace mun rige mun rubuta shi a cikin littafin mu. Kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma takunu fi sha'nin, Allah yake gaya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewar ba zai taba kasancewa a cikin wani al'amari ba. Wa ma tatlu minhu min qur'anin, Allah yace ba za ka karanta wani abu na cikin alqur'ani ba. Allah yace wala ta'maluna min amali, bayu ba za su taba yin wani aiki ba. Allah yace illa kunna alaikum shuhudan id tufiduna fi, Allah madaukakin sarki yake cewa sai mun kasance mu masu shaida ne a lokacin da kuke aikata wannan aikin. Allah ya ce wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali zarratin fil ardi wala fis sama, babu abinda zai gushe daga ilimin ubangijinka na daga kwayar gero ko kwayar wani abu. Fil ardi wala fis sama, Allah ya ce wannan kwayar abun a sama ne take koku a cikin ƙasa. Wala asgharu min dhalika, Allah madaukakin sarki ya ce koda abinda bai kai girman kwayar gero ne ba, Allah ya ce yana da ilimi akan shi. Wala akbara, koda abinda ya yi kwayar gero ne girma, Allah ya ce illa fi kitabin mubin, Allah ya ce wannan abu ne wanda mun rige mun rubuta shi a cikin littafin mu mabayyani. A wata ayar Allah madaukakin sarki yake gaya mana, ayar tana cikin suratul hajj, Allah yake cewa wa ma min dabbatin fil ard, babu wata dabba wadda ke rayuwa a cikin doran ƙasa. Allah ya ce illa ala Allah rizquha, ga Allah ne madaukakin sarki arzikin ta yake. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, Allah madaukakin sarki ya san inda zata kuma Allah madaukakin sarki ya san makwanciyarta. Allah ya ce kullun fi kitabin mubin, dukkanin wannan abun Allah madaukakin sarki ya ce mun rige mun rubuta shi a cikin littafi mabayyani. Babu abin da zai sa bawa ya samu sukuni, bawa ya samu nutsuwa, bawa ya fasa fargaba kamar wannan ayar. Idan dai ka yarda da wannan ayar da take cewa babu wani abu da yake rayuwa a doran ƙasa illa cewa arzikin shi yana ga hannun Allah, wannan abun Allah madaukakin sarki ya san makwancin shi, ya san inda za ya, Allah ya rige ya rubuta komi. Dan haka idan dai abu naka ne, idan dai rabanka ne, idan dai arziki Allah ya rige ya rubuta zaka same shi, to dukkanin mutanen duniya kawai za su hadu, ba za su iya tare wannan abun ba ya zo hannunka. Idan kuma Allah madaukakin sarki bai rubuta maka shi ba, duk wanda suka yi tsaye akan sai ka same shi. Za ka ga suna ta kokari amma kai kuma ka kasa samun abun. Allah madaukakin sarki yake cewa alam ta alam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard, shin baka sani ba Allah madaukakin sarki ya san abun da ke akwai a cikin sama da abun da ke akwai a cikin ƙasa. Inna zalika fi kitab, Allah ya ce dukkanin abun da yake faruwa ko a sama ko a ƙasa, Allah ya ce wannan abun yana nan a cikin littafinmu, mun rige mun rubuta shi. Inna zalika ala Allah yasir, Allah madaukakin sarki ya ce wannan abun rubuta duk abun da zai faru a sama ko a ƙasa, Allah ya ce wannan abu ne mai sauki a wajen Allah madaukakin sarki. A wata ayar da take cikin suratul an'am, Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma min dabbatin fil ard, babu wata dabba da take rayuwa a cikin doran ƙasa, wala ta'irin yatiru bijanahai, ko tsuntsuni wanda yake tashi da fukafukan shi, illa umamun amsalukum, Allah madaukakin sarki yace su ma al'umma ne kamar ku, ma farratna fil kitabi min shay, Allah madaukakin sarki yace babu wani abu wanda muka rage wanda bamu rubuta shi a cikin littafin mu ba. Summa ila rabbihim yahsharun, Allah madaukakin sarki yake cewa dukkanin mu kuma ga ubangijin mu ne za a tashe mu. Allah madaukakin sarki yake cewa shin bamu gani ba alam yarau ila at-tayri musakharatin fi jawi as-sama, Allah yake cewa shin baku gani ba zuwa ga tsuntsaye wanda Allah madaukakin sarki ya hore musu suna yawo a sararin sama. Allah ya ce ma yumsikuhunna illa Allah, wannan tsuntsuwar da za ta tashi a sama tana yawo, Allah madaukakin sarki ya ce babu mai rike ta da kaddarar shi da ikon shi da soyuwar shi, Allah ya ce sai shi kadai shine yake rike ta. Da Allah madaukakin sarki bai so ba sai ta fado, da Allah madaukakin sarki bai so ba sai ta kasa tashi, da Allah madaukakin sarki bai so ba ba za ta iya dagawa daga inda take ba balle har ta yawo a cikin sararin sama. Hadisi ya tabbata daga al-Imam al-Bukhari, hadisin Imran ibn al-Husayn, yadda Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa anna nasan min ahli al-Yaman, wasu mutane daga cikin mutanen Yaman, qalu lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce mushi ya rasulullah ji'naka linatafaqqaha fi din, suka ce ya rasulullah mun zo wurinka domin mu koyi addinin musulunci mu gane menene addini, walinas'alaka an awwal hadha al-amri ma kan, saboda kuma mu tambaye ka ita wannan duniyar da muke rayuwa a ciki menene wanda ya fara faruwa, wani abu ne wanda Allah madaukakin sarki ya fara halitta. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce musu farkon duniya kana Allah wa lam yakun shay'un qabla, Allah madaukakin sarki shi ya fara samuwa sannan babu wani abu da aka fara samu, babu wani abu wanda ya rige Allah madaukakin sarki samuwa. Ma'ana Allah madaukakin sarki shi ya fara samuwa, manzo Allah yake gaya musu wa kana arshuhu alal ma, al'arshin Allah ta kasance ne akan ruwa, summa khalaqa as-samawati wal ard, sannan Allah madaukakin sarki ya halicci sama kuma Allah madaukakin sarki ya halicci ƙasa, wa kataba fi dhikri kulli shay, manzon Allah yake ce musu sannan Allah ya rubuta duk abin da zai faru a sama da a ƙasa, Allah madaukakin sarki ya rige ya rubuta shi a cikin zikirin shi. Abinda wannan hadisi yake nufi shine cewa Allah madaukakin sarki shi ya fara samuwa sannan ya halicci sama ya halicci ƙasa, bayan haka kuma sai Allah madaukakin sarki ya rubuta a cikin littafi abinda zai faru a sama da abinda zai faru a ƙasa da lokacin da zai faru da yanayin da zai faru har Allah madaukakin sarki ya tashi al'umma. abunda hadisin yake nufi da azzikr shine al-lawhul mahfuz bawa ba zai taba imani da kaddara ba dole sai ya yarda cewa Allah madaukakin sarki ya rige ya rubuta duk abin da zai faru a cikin littafin shi Allah yake cewa laqad katamna fi zaburi min ba'di dhikra a hakikanin gaskiya mun rubuta a cikin littafin az-zabur min ba'di dhikr bayan mun rige mun rubuta shi a cikin lawhil mahfuz anna al-ardha yarisuha ibadiy as-salihun lalle doran kasa bayuna nagari sune wanda za su morar da sune wanda za su zamanto su suke da kalima su suke da abun gayi aji a doran kasa inji Allah madaukakin sarki hadisi ya tabbata hadisin da al-Imam Muslim ya fitar daga Abdullah ibn Umar ibn al-As yadda Allah ta kara tabbata a gare su yake cewa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kataballahu maqadir al-khalaiq Allah madaukakin sarki ya rubuta kaddarar halittu sawa'an halittar da muke gani ce wadda ba mu gani ce wadda take rayuwa a sama ce wadda take rayuwa a doran kasa ce Allah madaukakin sarki ya rige ya gama rubuta kaddarar ta qabla an yakhluq as-samawat kamun Allah madaukakin sarki ya halitta sama wal ard kamun Allah madaukakin sarki ya halitta kasa bi 50,000 sana da shekara 50,000 kamun shekara 50,000 Allah madaukakin sarki ya rige ya rubuta dukkanin kaddarar bayu da abun da za a samu da wanda ba za a samu ba da yanayin da zai faru za a samu ruwa ko ba za a samu ruwa ba za a yi zahi mai yawa ko ba za a yi zahi mai yawa ba za sanyi lokacin shi zai dade ko ba zai dade ba wannan duka babu abun da yake faruwa sai da ilimin Allah madaukakin sarki akwai wanda su ba su yi imani da kaddara ba suna ganin duk abun da yake faruwa dabi'a ce ta haddasa shi ma'ana rana tana iya kama wata wannan suna ganin cewa Allah bai san wannan abun zai faru ba kawai dabi'a ce yanayi ne na canjin yanayi shine ya kawo faruwar haka abu na uku da bawa zai imani da shi na kaddara shine cewa al-imanu bi mashi'atillah sai bawa ya yarda cewa duk abun da za mu yi na rayuwa to Allah madaukakin sarki yana da sani akan wannan abun kuma ba mu isa mu yi wannan abun ba sai idan Allah madaukakin sarki ya so wannan abun ya samu ko da ka so idan Allah madaukakin sarki bai so wannan abun ya faru ba duk yadda kake ganin kana da iko akan shi duk yadda kake ganin kana iya sa a yi to Allah madaukakin sarki idan abun bai so ba ya faru to wannan abun ba zai faru ba duk wanda ka suka yi tsaye cewa sai wannan abun ya faru Allah madaukakin sarki a cikin suratul insan yake cewa ma tasha'una illa an yasha Allah babu abinda za ku so ya faru a wannan rayuwar taku ta duniya illa an yasha Allah sai Allah madaukakin sarki ya so idan ka so Allah madaukakin sarki ya so wannan abun ya faru to sai kaga wannan abun ya faru amma ba da wayanka ba ko iyawarka a wata ayar Allah madaukakin sarki yake cewa law sha'a rabbuka ma fa'alu da ubangijinka ya so kafirai da mushrikai da suke cutar da kai Allah madaukakin sarki yace walau sha'a rabbuka ma fa'alu da Allah madaukakin sarki ya so su isa su cutar da kai ba ko su cutar da musulmai a wata ayar Allah yake cewa makalin nafsin an tamuta illa bi idnillah ba yayyuwa ga wata rai ta rasu ko ta mutu illa bi idnillah sai Allah madaukakin sarki ya so kaje likita ka duba zaka ga wani idan ka ganshi za ka yi tunanin ba za ka kawo gida ba za a ce ma ya rasu ma wannan mutumin tana yiwa ma zai yi rayuwar da kai sai ka rage shi mutuwa Allah madaukakin sarki yake cewa ma tasha'un illa an yasha Allah mutun nawa ne likitoci suka ba labarin cewa nan da dan lokaci kadan zai mutu mutun nawa ne ake ce mishi nan da dan lokaci zuciyarka za ta buga za ta tsaya dan haka za ka rasu amma kuma yazo ya ta rayuwar shi har lokacin da wani bai yi tunanin ya kai ba Allah yake cewa ya khuluqu Allahu ma yasha Allah madaukakin sarki shine yake halitta abin da ya ga dama wa yakhtar kuma ya zaba idan ya so abin ya faru sai abin ya faru anan abu na uku wanda muke ce ma al-mashi'a soyuwar bawa mashi'a shine so abin da bawa yake so yayi ko abin da bawa yake so ya aikata wannan kuma ta kasu kashi biyu akwai al-irada al-kauniyya akwai abin da yake faruwa a sarari na duniya misali samuwar ruwa misali samuwar zahi misali samuwar yanayin sanyi, misali samuwar yanayin kura, misali samuwar damuwa ko wani abu, wannan duka abu ne wanda yake faruwa a cikin sarari. To wannan abun Allah madaukakin sarki ya rige ya rubuta zai faru, dan haka ka wannan abun dole ya zama wajibi ya faru. Dan haka idan Allah madaukakin sarki ya so, kun saba ganin ruwa a cikin watan Ut, idan Allah madaukakin sarki ya so sai ya hana ruwan su sabka a Ut, sai watan da ba ka tunani ko watan da kake ganin damuna ta kare, koko sai ƴan meteo sun gama gayin cewa ba za a samu ruwa ba masu yawa a wannan shekara, sai Allah madaukakin sarki saboda dadaddan ilimin shi sai ya samar da ruwan da babu wanda ya tunanin za a same su a wannan shekara. Abu nabi, akwai al-irada shar'iyya, da abun da yake faruwa a doran kasa, bawa ba ya da zabi, sannan bawa ba ya da shuwa a ciki. Misali yanayin zahi da sanyi da damuna, babu wanda ya isa ya hana wannan abubuwan su faru. Amma kaso nabi, akwai al-irada shar'iyya, abunda Allah madaukakin sarki ya tsara na shari'a shine al'amru wan nahyi. Akwai abunda Allah ya tsara na shari'a shine al'amru wan nahyi, bayu su yi ko su bari. Allah madaukakin sarki ya umarci bayu da su yi sallah, su yi azumi, su yi zakka, su sada zumunci, su yi sadaka, wannan duka shine al'amru wan nahyi. Akwai abunda Allah madaukakin sarki ya hana bayu, misali shan giya, misalin caca, misalin zina, wannan duka abubuwa ne wanda Allah madaukakin sarki ya hana. To a cikin wannan abun wanda shi al-irada shar'iyya ne, abu ne wanda Allah ya ce a yi ko a bari, to Allah madaukakin sarki ya babawa zabi. Idan bawa ya ga dama sai ya yi, idan bawa bai ga dama ba sai ya bari. Idan bawa ya ga dama zai zo ya salla isha'i, idan bai ga dama ba sai ya yi zaman shi ya fasa. Allah madaukakin sarki ya babawa zabi a cikin abin da ya umarce shi ko ya hana shi na shari'a. Da Allah madaukakin sarki ya so da dukkan mu sai ya yi mu masu imani, dukkan mu muna masu yi mu Allah da'a. Da Allah madaukakin sarki ya ga dama dukkanin mu sai ya yi mu kafirai. Amma sai Allah madaukakin sarki ya jarabci bayu da cewa su yi, da cewa kas su yi, wa ja'ala lahum qudra wa ikhtiyaran, sai Allah madaukakin sarki ya sanya musu iya aikata wannan abu. Misali azumi, Allah madaukakin sarki ya baka dama, idan ka ga dama zaka tashi da azumi, idan baka ga dama ba zaka ci abincinka da safe da rana da marece ka hole saboda baka yi niyya ba. Allah madaukakin sarki shine ya babawa wannan zabin. Wannan yana nuna mana cewa duk abin da Allah ya ce a yi ko ya ce a bari, bawa ba zai fake ba akan kaddara ya je ya saba ma Allah, bawa ba zai kafe ba akan kaddara ya je ya shagi ya shi ya tatashi ya cire bashi ya ce wannan kaddara shi ce. A'a, Allah madaukakin sarki ya babawa zabi akan wannan. Allah yake cewa faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur. Allah madaukakin sarki yake cewa wanda ya ga dama yayi imani da Allah madaukakin sarki, wanda bai ga dama ba yayi kafirce ma Allah madaukakin sarki. A wata aya Allah yake cewa inna hadainahu sabil, shi mutum Allah madaukakin sarki yace mun hore mishi hanya, imma shakiran wa imma kafura. In ya ga dama ya gode ma Allah madaukakin sarki yayi abinda Allah yace ya bar wanda yace, idan bai ga dama ba Allah madaukakin sarki ya rige ya nuna ma mutane hanya, wanda ya ga dama ya kafirce, wanda bai ga dama ba yayi ma Allah madaukakin sarki da'a. Abu na hudu wanda bawa zai yarda da shi a cikin kaddara shine al-imanu bi anna Allah khaliqu kulli shay, shine bawa yayi imani da cewa Allah madaukakin sarki shine wanda ya halicci dukkanin komi. Babu wani abu da za a kirkiro wanda za ka zaci cewa Allah madaukakin sarki bai san da wannan abin zai faru ba. Misali ana ta kirkire-kirkire na zamani, a kirkiro jirgi, a kirkiro salula, a gobe ma za a kirkiro abinda baka sani ba. To kada ka yi zaton cewa Allah madaukakin sarki bai da ilimi, bai da masaniya akan waɗannan abubuwan, saboda Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin cewa wa yakhluqu ma la ta'lamun, Allah madaukakin sarki shi yake halittar abinda baku sani ba, da wanda kuke rayuwa da shi a doran kasa, da wanda yake rayuwa a cikin ruwa. Allah madaukakin sarki a cikin suratu Zumar yake cewa Allahu khaliqu kulli shay, Allah madaukakin sarki shine ya halicci dukkanin komi. A cikin suratu Safat Allah madaukakin sarki yake cewa wallahu khalaqakum, Allah madaukakin sarki shine ya halicce ku ma ta'maluna da abinda kuka kasance kuna aikatawa da abinda za ku kirkirawa na rayuwarku domin ku ji dadi ku hole Allah madaukakin sarki dukka shine da sanin shi da ikon shi ya halitta ma bayi wannan abubuwan a wannan yana nuna mana cewa yin imani da kaddara ba shike nuna cewa ba bawa zai hole yayi abinda yake so misali kamar yadda muka gai bawa ba zai je yayi caca ba yayi riba yayi zinar shi ya sha dadin shi ya sha giyar shi ya zagi mutane ya ci mutuncin duk wanda yake so idan an tambaye shi sai ya ce ai wannan kaddara ta ce da Allah madaukakin sarki ya so ai da ban aikata ba wannan ba hujja bace ba duk mutumin da ya saba ma Allah ba ya da wata hujja da zai je a gaban Allah ya ce ma Allah madaukakin sarki kaddarar shi ce haka nan ba dan komai ba saboda Allah madaukakin sarki ya sabkar da manzanni domin su gaya maka menene daidai menene ba daidai ba Allah madaukakin sarki yake cewa sai yaqulul ladina ashraku Allah ya ce idan an tashi ranar tashin alkiyama waɗanda suka yi shirka ba su bauta ma Allah shi kadai ba sai su ce law sha Allahu ma ashrakna wala abauna sai su ce da Allah madaukakin sarki ya so da mu da uwayenmu da kakanninmu ai da ba mu bauta ma gumaka ba wala harramna min shay da ba mu haramta wani abu ba wanda Allah madaukakin sarki ya halitta Allah ya ce kadhalika kadzaba alladina min qablihim Allah ya ce waɗanda suka gabace su ma haka suka ƙaryata hatta da ku ba'sana Allah ya ce har sai da suka dandana kamunmu qul hal andakum min ilmin Allah sai ya ce musu shin kuna da wani ilimi fatukhrijuhu lana kuna da wani ilimi wanda yasa kuka hole kuna da wani ilimi wanda ya ba ku dama kuka kibauta ma Allah kuna da wani ilimi wanda yasa kuka saba ma Allah Allah ya ce to in kuna da wannan ilimin ku hiddo shi ku gaya mana shi mu ji ina ne kuka samu shi Allah madaukakin sarki sai ya ce musu in tattabi'una illa dhann babu abinda kuke bi kawai sai zato ba abinda kuke bi sai soyayyen zuciyarku a kalkashin wannan yin imani da kaddara ba yana nuna cewa ba kai imani da kaddara kaje zaka ketara hanya ba zaka duba ba dole zaka duba kaga wayar taho mi ke iya kade ka imani da kaddara ba yana nuna cewa ba waya saba ma Allah ba yayi abinda yake so kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa rusulan mubashirin wa mundirin Allah madaukakin sarki ya turo manzanni masu bushara ga waɗanda suka bi Allah wa mundirina suna masu gargadi da waɗanda suka kibin Allah li Allah yakuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul saboda kar a tashi ranar tashin alkiyama mutane su kafa ma Allah hujjat cewa su ai manzanni ba su zo musu ba ba a gaya musu ba menene halal menene haram Allah yake cewa wa kana Allahu azizan hakima Allah madaukakin sarki mabuwayi ne Allah madaukakin sarki yana da hikimar da tassa ya turo manzanni domin su bayyana mana wannan shari'ar tamu abinda zamu rufe da shi shine hadisi daga al-Imam al-Bukhari da Muslim hadisin Ali ibn Abi Talib da Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma minkum min ahadin babu wani ɗaya daga cikin ku illa kutiba maq'aduhu minan nar ba sai cewa Allah madaukakin sarki ya rubuta matsugunnin shi a wuta ba aw min aljanna sai Allah madaukakin sarki ya rubuta mishi gidan shi a cikin aljanna fa qala rajulun min alqaum sai wani ya tashi daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala nattakil ya rasulullah yake cewa to tunda haka ne tunda dai Allah madaukakin sarki ya yi wurin mutum a cikin wuta a cikin aljanna wannan bawa yake cewa to mu je mu huta mana mu je kawai kowa ya abin da ya ga dama Allah madaukakin sarki idan an tashi sai ya saka inda yan maka manzo Allah yake ce mishi qala la manzo Allah ya ce a ba haka bane ai amalu fa kullun muyassarun dukkaninku kowa ya dage yayi aiki fa kullun muyassarun kowa Allah madaukakin sarki ya hore mishi lima khuliqa lahu ga abinda Allah madaukakin sarki ya umarce ka da ka aikata wa fi lafzin lil muslim a cikin wani lafadi fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu duk kowanne daga cikin mu Allah madaukakin sarki ya hore mishi hanya wadda za ta taimaka mishi domin bauta ma Allah kana cikin gari ba abinda zai hana ka ka zo kai sallah kana cikin gari ba abinda zai hana ka ka zo ka nemi iliminka sai dai in kai ne da san ka da kiyawa ka kike zuwa ka koyi wannan amma Allah madaukakin sarki ya sabkar da hujjoji masu nuna cewa bawa ba zai hole ba a rayuwar shi ta duniya, ya zanki cewa wannan kaddarar shi ce, wannan abun da Allah madaukakin sarki yasa yake yi na saba ma Allah, Allah ne ya soye yi. Duk mutumin kuma da yayi imani da haka, da zaka ce ya zauna a gidan shi ya bar huta neman kudi, zai ce ma abu ne wanda ba zai yi ba, saboda yayi imani da cewa dole sai ya tashi ne Allah madaukakin sarki zai kama mishi, dole sai ya nuna yana so ne, to kana Allah madaukakin sarki zai sauƙaƙe mishi hanyar abin da yake nema. Wannan a takaice ɗan uwa musulmi shine kaddara. Duk mutumin da zaka ji ya ce maka kar ka yi imani da kaddara, waɗannan mutanen wanda ba su yi imani da kaddara ba, annabi Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu shi, babu su idan an tashi a ranar tashin alkiyama, kuma ba su da kaso, ba su da kaso na ceton shi idan an tashi ranar tashin alkiyama. Annabi Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai idan ba su lafiya ma kar aje a duba su, ka duba fa. Annabi Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya ziyarci wani yaro cikin yaran Yahudawa wanda suke a garin Madina lokacin da ya rishi lafiya Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai da ya je ya duba yaron nan, duk da cewa yaron nan ba musulmi bane, amma ga wasu su sun ce musulmi ne, amma saboda ba su yi imani da kaddara ba, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan suka yi rishin lafiya kad a je a duba su a musu ya jiki. Manzo Allah yake cewa idan sun mutu ma a wurin janazar su kar a tafi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rahi da cewa kai koda an hadu da su a hanya to kada a yi musu sallama, saboda su mutane ne ba su yarda ba da abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara na abubuwan da suke faruwa a doran ƙasa ko a cikin doran sama. Ina ga kuma a nan lokacin mu ya kawo abin da muka karanta daidai, Allah madaukakin sarki ya ba mu lada, kuskure ko tuntuɓa halshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullah.